بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله زكين من دات الأحكام يوم متاعشين تاوي عشر جانب من عبد المعكم تاوي السيد yau an tashi kitabul ashriba littafin abubuwan sha bayan an ga abubuwan da suka shahi abinci da abin sha kuma ai abin sha bana da halakkinsu da haramunsu an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu anna umar qala umar yake cewa ala minbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abisa minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ba da amma bayan haka ayuhan nas ya ku mutane fa innahu nazala tahrimul khamr haqiqa haramcin giya ya sabko وهي من خمسة يتنوع أبو بيه بيار أكيش إيه نجيها دشولو كتن أكثر من الإنب الإنبي والتمر دربين والعسل دزمة والهند دالكما والشعير دشعير والخمر ما خمر العقل يتجيا يتجد أبن ليه هنكلي معناه ما قط العقل دا أبن ليه هنكلي شيء كتش ما جيا معناه بتتكيت وكم ونن أبو بون كدير أكزان ددلو كتن أكثر كو حرم تنجيا دشوني كدير داربازي كجيا amma duk abin da ya zamana ya abin nan ya lihe hankali ya kawar da hankali ya sa maye to kawai sunan shi giya ko kwaya ce ko wiwi ce ko menene duka wancan zamanin babu su amma duk tahiyarsa daya da giya yace wa salasun wajidtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina fihinna ahadan yace abu guda uku nayi alƙinai gurin a ce ina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana alƙawali akan su ya karantar da musu nan tahi ilaihi inda zan mu tsaya kawai aljaddu ga sha'anin kaka wal kalala da kalala cikin baban gado kenan saboda su ne suke da dan rikitarwa da sai man aljaddu in ya kaka in ya game da yan uwa na uwa da uba da yan uwa yan uba da yan uwa uwa kadai wa abwabu min abwabir riba da ma wani babe daga cikin babuka na riba ma'ana wannan da ya samu da yayi burin a ce na ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara musu tsawon bayani akan su ma'ana Aisha ta radiyallahu anha anan nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil biti igami da nan nage ma'ana nagen sha'ir nan da albitu shine nabizul asali nan nage na zuma da abin da yake tsumamawa ta jima har ta zama tana amsa mai fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu sharabun askara duk wani abin shan da ya sa mai fa huwa haram haramun dan kaga bai takaita ba akan giya kadai duk abin da ke sa mai haramun ne sunan shi giya an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu kala yake cewa balaga umar radiyallahu anhu anna fulanan ba'a khamran ganin gurin dan mu nura cewa tura da makiya Allah suna ta yaki da addini akan duk abin da ya zama na shari'a ne a tsare-tsaren kasashen mu da suka kawo yanzu a tsarin kasa an police akwai anti-drug suna ta yaki da kwaya da wiwi na sauransu amma har tramar wasu ba in suka kama hei an kama mutum to amma giya ita kuma sai aka bar ita ba ruwan sa wannan ita sai ka saida maka bude shagon ta ba laifi me yasa saboda ita Allah ya haramta ita aka ambata kenan ita ce zasu halitta sauran kuma da Allah bai haramta ba a nassanta aya kyarara akan su ba wannan su he a hana san cutarwa suke wanda ibn Abbas ce balaga Umar radiyallahu anhu anna fulanan ba'a khamra labari ya iso mu cewa wani ya saida giya fa kala sai yake cewa irin wannan abubuwan da abin da ya kasance na saba ma mutum wani abu na kuskure ne ko lahi ko na kasu ba a ambata sunan sahabin gagana an ce fulanin kawai wani duk da an san kowane ne wannan na amma ba za a ambaci suna ba sai dai su ibn hajar a cikin sharhi Allah musu rahama sai ta bincike su gano wane ne fa kala sai ce qatala Allahu fulanan da bibiya sauran masadir na sunna Allah tsine ma wani alamin bai sani ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan duk da an hana gaira ce da kishi na musulunci ya kama Umar dan saboda yaji an cewa nan ne ya sai da giya shi tana yawa shi ko bai sani bane sahabbai da wuya su ga Allah ya haramta kuma su saida tunanin shi shakin aka haramta amma saidawa babu laifi amma duk da wannan kishi he da ya kama Umar ai ya tsine mishi da la'an lumayyan aka kama sunan wani a tsine mishi an hana a shari'a yace alam ya alam bai sani ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu al-yahuda Allah ya tsine ma yahuda hurrimat alaihimu shuhum Allah ya haramta musu kitse fajamaluhu suka narkar da shi faba'uha suka fajamaluha suka narkar da kitsen nan faba'uha suka saida shi kenan nan gurin wayo suka yi Allah dai haramta mushi cikin kitse sai suke narkar da shi suna saida su ci kudin kenan ba su ci ba amma kudin shi suka ci to dalilin nan sai Allah ya ce la'ana Allahu al-yahuda Allah ya tsine ma yahuda to shi ma Umar daga wannan kalman ne ta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya tsine musu shi ma ya cira daga nan yace lalle ko Allah ya tsine ma wani yadda Yahuda suka yi shi ma haka nan ne yayi ya shi bai sha bagiya amma ya sai da kudin nata na gaba kitabul libas littahin tuha tuhahi an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Allah ya rida shi yake cewa la talbusul harira kad ku sanya al-hariri fa innahu man labisahu fi ad-dunya da duk wanda ya sa shi a duniya lam yalbasu fi al-akhirah ba zai sa shi a lahira ba an Huzaifah ibn ne ko ya shiga aljanna za an hana mishi sashi daga Huzaifah ibn ne man radiyallahu anhu kale yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la talbusul harira kad ku sanya al-hariri wala dibaj kad ku sa al-hariri mai kauri dibaji al-hariri ne mai kauri wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda kada ku ci abinci kada ku sha abin sha cikin makayin zinare da azurfa wala taakulu fi sahafi ma kada ku ci cikin akusan su akushi wanda an yi shi da zinare ko azurfa kada ku ci abinci ciki fa inna halahum fi dunya dan ita takahurai ce a duniya wala kun fil akhirah ku kuma ta ku ci a lahira anil bara ibn azib radiyallahu anhu qala kace ma ra'aytu min zilin matin ban taba ganin wani ma abucin gashin da ya sabko ba kine din ma gashin da haiya sabko na namiji ne kuma ya sabko haiya taba kunni fi hullatin hamra cikin ado wanda yake ja ahasan min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yake kyau kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahu sha'arun yana da gashi ya durbu ila mankibaihi yana bugun kafada shi in yayi tsawo yana taba kafada shi in kuma ya aske shi ya rage shi yana taba kunnuwan shi yace ba'idu ma bayin manki bayani yana da fadin tsakanin nisa tsakanin kafadin shi da kafadin shi zuwa kafada akwai nisa kamar irin ko mutane wanda suka sance kafada su tana da fadi laysa bil qasir wala bil tawil ba gajere bane kuma ba dogo bane can an bayyana cewa rab'ata min ila tudu akrab tsaka tsakiya ne da yayi kusa ga a ce mishi tsawo mai tsawo anil bara ibn azib radiyallahu anhu kare kace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi 70 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da abu guda bakwai wani hana an saba'in kuma ya hane mu gami da abu bakwai amarna ya umarce mu bi iyatul marid da gaishe da marar lafiya wattiba'il jana'iz da bin jana'iza wa tashmit al adish da gaida mai atishawa in yace alhamdulillah ka ce mishi rahmukallah wa ibrarul qasami da kubutar da rantsuwa awul muqsim ko wanda yayi rantsuwa in mutun yace na rantse Allah ya wani he ka ziyarce ni ka kubutar da rantsuwan nan tashi kai yayi kafara wa nasrul mazlumi da kuma cetan wanda aka zalunta taimaka ma wanda aka zalunta wa ijabatu da'i da amsa wanda ya kira ka zuwa ko walima ko wani tasawga ko wani abu matukar babu saban Allah zai ka tahi wa ifsha'is salam da kuma watsa sallama wa nahana an khawatimin ya hana mu gami da yin zobe aw an takhattumi bil zahab ko yin zobe da zinare wa an shurbi bil fidda ko kuma sha cikin wakayin azurfa wa anil mayasir ya hana mu gami da mayasir wa anil qasir da qasir wannan nau'i ne na al-hariri mayasir al-hariri ne shi ma kana al-qasir al-hariri ne nau'i ka ne nashi wa al-lubs al-hariri da sanya hariri wa istabarak da istabarak wa dibaji da dibaji dukkan su wancin al-hariri ne wanda yake mai kaburi hadisi
Na
zinare ba na azurha shi ba ina bayani bai da ladi gashi idan akwai nan sun ayar da kyara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa na azurha amma na zinare ya fudda ya gefa shi wa ana Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana khataman min zahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam an aikata mishi ya aikata zobe na zinare fa kana ya alfa suhufi ba din kafihi izala bisahu sai kasance yana sa wannan tuntuniyar tashi a cikin cikin kafin shi tafin shi idan ya sa shi tudu-tudu nan nashi sai sanya shi daga ciki gurin Adamu an fa sana'an nasu sai mutane suka aikata musu da zalika irin wannan summa innahu jalasa ala al-minbar sannan wata rana ya zamana a bisa minbari fa naza'ahu ya cire shi wa qala yace inni kuntu ala wasa hadha al-khatam ni na kasance ina sa wannan zobe waja'alu fasahu min dakhil sai in sa kuma tuntuniyar tashi daga ciki farama bihi sai ya gefa shi summa qala sai ce wallahi la albasuhu abadan wallahi bazan sa shi har abada ana an haramta shi can da ba haramta ba shi kuma an haramta fana bazan nasu khawatimuhum sai mutane duk suka gefa zoben su dan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yadda ya gefa zinare an san tsada shi amma ba sun ce ba to garin huddani in sai da tun da sawa aka hana yadda suka ga annabi ya gefa to su ma kowa nashi ya gefa kuma ba wanda ya ce bari in tsinta tun da kufin gefa wa fi lafzin a wani lafazi yace ja'alahu fi yadihi lumina ya sanya shi a hannun shi na dama an Umar ibn al-Khattab amso daga Umar dan Khattab sahabbai suna da tsananin biyayya ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ko wani kwadai ko wani san abin duniya bai sa su saba ma umarnin annabi ko ta hanya abin da ya halitta ko ta taguwa wadda annabi alaihi salatu wasallam suna tahiya cikin balaguro mai ita ya tsine mata annabi ya ce sauke kayanka san balatu sahibna mar'una ba zan yi balaguro da tsinanna ba ya sauke kayan shi ya ce sakatta ta tahiyyata ya sake ta tahiyyata akai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ranta taguwan nan tana ta yawo ba mai kamata akai zamanin Umar har sai zamanin Abubakar ta mutu ba wanda ya taba ta yace ni na tsinta na samu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a rabi da ita tahiyyata yawon illa hakaza waqa'a ila warfa'a lana yace sai illa hakaza sai kamar haka warfa'a lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam aihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga mana yatsin shi asbaba wa lusda mai imanuniyar yatsa da kuma ta tsakiya ma'ana game da sa alhariri an hana sai dan kadan wanda bai kai kamar haka ba ma'ana daga musu yatsa da babbara da wannan da karan da ta tsakiya da manuniya wali muslimin arwayan muslim yace na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam hariri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana game da sa alhariri illa mawdi' isbu'aini sai matsi gurin yatsu guda biyu kadai aw salasin ko uku aw arba'in ko hudu saboda kwatance ne ba iyakance ba ce ta hakika ya tsade ko bin ake ne dan kadan ake ne maza da mazina ne wanda mata maza na azar eh wannan kuma ai ado ne daga ganin dama shi ne shi yana abu ne na dabi'a ku tsaya inda ina ga wannan muna iya dokan ko hadisi uku cikin shi dan gobe mu samu ida safi duka yana iya kariya gobe kitabul jihadi littafin jihadi hadisi na 402 an abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin wasu daga cikin kwanukan shi da ya gamu da makiya in tazara sai ya saurara hatta idza malata shamsu sai da rana ta karkace qama fihim sai ya tashi a cikin su fa qala sai yace ya ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa ala adu kada ku gurin gamuwa da makiya was'alullah al'afiya ku roki Allah lahiya ma'ana ka ai ta gurin Allah ka jihadi Allah ka jihadi in ya zo ne dole za a tashi a rungume shi fa idza laqitumuhum idan kun gamu da su fasbiru ku yi hakuri wa alamu ku sani annal jannata cewa aljannata tahta zilal suyuf tana kalkashin inuwar takobi sun makalin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa allahumma munzil alkitab ya allah wanda ya sauko littafi shine qur'ani wa mujri sahabi ya allah mai sabgudanar da gilgije wa hazimul ahzab mai karya rundunoni na kahore ihzimhum ka karya su wansurna alaihim ka ba mu nasara akan su an sahal ibn sa'id sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ribadu yawmin fi sabilillah yin zaman dako na wuni ɗaya ne a cikin jihadi zaman dako shine tsare kafa da kahure su kama musulmi farmaki khairu min ad-dunya ma alaiha na wuni ɗaya yahi duniya da abin da ke cikin ta wa mawdu sawd ahadukum min al-janna gurin daidai bulala ɗayan ku a cikin aljanna inda in kai yadda bulala gurin da zata tsare daidai wannan gurin khairu min ad-dunya ma alaiha yahi duniya da abin da ke cikin ta warauhatu yaruhu hal abdu fi sabilillah, marece da bawa zai maraita cikin jihadi aw lagadwa ko kuma masammako da zai khairun min ad-dunya wa ma alaiha, yahi duniya da abin da yake cikin ta. Na 404 an Abi Hurairah radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in tadaballahu fari muslim tadammana Allah, Allah ya lamunce, ma'ana Allah ya lamunce liman kharaja fi sabili, ga duk wanda ya huta cikin tafarkin shi, ma'ana zuwa jihadi. La yukhrijuhu illa jihadun fi sabili, ba wan abin da ya huta shi sai jihadi a tafarki na insha Allah. Wa imanun bi da imani da ni, wa tasdiqan bi rasuli, da gaskata manzona. Fa huwa alayya daminun, wannan ya lamunce tabbas akan shi insha Allah. An udkhilahu aljanna, in shigar da shi aljanna. Aw arji'ahu ila maskani, ko maido shi zuwa ga masaukin shi in kwanan shi bai kare ba. Allazi kharaja minhu, wanda ya huta. Na ila minna, la yana sama da abin da ya samu. Min ajrin, na lada aw ganimatin, ko kuma ganima yayi cikin bi ne, ko yayi shahada, ko ya komo lahiya da ganima, ko kuma ya komo da ladan shi. Wannan dai cikin ukun wannan dole zai kasance. Wali muslimu arwaya muslimu ce masalul mujahidi fi sabilillah, misalin mai jihadi a tafarkin Allah. Yace kawo jumla i'tiradiyya, ce wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilillah, Allah shine mafi sani ko ga wanda yake jihadi a tafarkin shi, bana ba wanda zai sani sai Allah. Kama salisa'imul qa'im, kaman misalin mai azumi ne mai qiyamul layl. Wa tawakkala 'ala Allah ta'ala lil mujahidi fi sabilihi, Allah madaukin sarki. Wa tawakkala Allah, Allah ya wakilce ga mai jihadi a tafarkin shi. In tawafahu, mana ya lamunce. In tawafahu, in ya karbi ran shi, an yurkhilahu aljanna, ya shigar da shi aljanna. Aw yarji'uhu, ko mai maido shi saliman lahiya, law ya kubuta ma a ajrin, tare da lada aw ganimatin, ko ganima. Yan sai mu tsaya ne, muka tashi mu yi gama shi da tashi da na biyar, na 405 insha Allah. Ya kawo cikin